tambarin namijin mazaje sunan ka zaura ya shiga duk gidaje na ga kwadai a gurin kudaje bacci ake a saman gadaje eh zaura baya yawan garaje a kai da kai gwarzan baraza jagaban arewa nake yaba shinawa baya yawan gaza
SS don't call me leader, so no.